suite d'un programme en rediffusion sur VO1.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna yankin Niger Delta kan zaben tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom, Sanata Godswill Akpabio, a matsayin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ta 10. Za kuma ji cewa a jihar Kano da ke Najeriya ma an zaɓi kakakin majalisar jihar da duka 'yan majalisa 40 suka marawa baya. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata nan ne wani babban jami'in ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka ya ce ɓangarorin da ke faɗa da juna a Sudan ba su yi amfani da damar da suka samu ba ta kawo ƙarshen faɗan da suke yi daga tattaunawar shiga tsakani da Amurka da ƙasar Saudiya suka samar da ke da nufin ganin an kawo ƙarshen faɗan baki ɗayansa kamar yadda aka amince tun da farko. A halin yanzu ƙasar Amurka na tuntuɓar ƙasar Saudiya da ba sauran abokan hulɗa da suka haɗa da wasu ƙasashen Larabawa da Afirka domin lalubo sahihiyar hanyar da za ta ɓulle kaiwa ga ƙarshen rikicin, da fatan bayyana hakan a nan da 'yan kwanaki masu zuwa, kamar dai yadda babban jami'in Amurkan da bai yarda a bayyana sunansa ba ya shaidawa manema labarai a Washington. Jami'in ya ce mun ba su duk wata dama, mun ba su dama da ta dace domin ganin sun tattara hankalin suri guda da samun mafita ba tare da tashin hankali ko zubar da jini da amfani da ƙarfin soja ba. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana a gaban wata kotun majistire ta tarayya a yau din nan Talata a Miami, Florida, inda ya ki amsa laifuffukan da ake tuhumarsa da su na riƙe wasu wato ɗaruruwan bayanan sirrin gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, bayan da ya bar fadar White House da kuma ɗaukar matakan hana gwamnati karɓo su daga wurinsa. Trump ya yi wani abin tarihi a makon jiya lokacin da wani gungun masu taya alƙali yanke hukunci da aka ta manyan laifuka guda 37, ciki har da guda 31 na ajiye wasu bayanan sirri da gangan da ya haɗa da batun tsaron ƙasa a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida. An gurfanar da tsohon shugaban ƙasar ne cikin matuƙar matakan tsaro, yayin da ɗaruruwan magoya bayan Trump ɗin suka yi cincirindo a waje. A yau Talata ne jami'ai a Pakistan suka bayyana cewa shirye-shiryensu ya yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai tafe da ruwa yake shirin ratsawa da ta kunno kai daga arewacin tekun Arabia. Mahaukaciyar guguwa da aka yi mata lakabi da Bipar Joy na tafiya da nisan kilomita 470 kudu da garin Karachi da ke gabar ruwa, kilomita 460 daga kudancin yankin Tatta. Hukumar kula da yanayi ta Pakistan ta ce Bipar Joy na tafiya ne da iska mai ƙarfin da ta kai kilomita 150 a duk sa'a guda, ko kuma kilomita 170 a sa'a guda, yayin da take fisga da matsanancin iska wato mai tafi da ruwa da ya kai tsawon mita 9 a tsaye. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada kiyasin cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa ta sauka da tsakar ranar Alhamis tsakanin Karachi da makwabciyarta Gujarat ta Indiya da ke kusa da ruwa. Hasashe dai ya nuna cewa kimanin gidaje 9,000 ke cikin haɗarin wato haɗuwa da wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa. Akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa a yankuna da dama, yayin da guguwar da ruwa mai ƙarfin gaske ke ci gaba da tafiya, cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran jinƙai cikin wata sanarwa. Ofishin ya lura da yiwuwar mummunar guguwar ta shafi al'ummomi a yankuna Pakistan. A yau Talata, hukumomin Ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Kharkiv da ke tsakiyar Ukraine ya kashe akalla mutane 6, wasu mutum 25 kuma suka jikata. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Sergei Lafak, ya ce Rasha ta ruguza wani gidan jama'a bene mai hawa 5 a harin da ta kai, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tona baraguzai a kokarin ceto masu sauran numfashi. Garin Kryvyi Rih shine mahaifar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa ya rasa masu kisan gilla na ci gaba da yaki akan gidajen jama'a da garuruwan jama'a da kashe jama'a da basu ji ba basu gani ba. Zelensky ya ce ba za a taba yafewa ƴan ta'adda ba, kuma ko shakka babu za a rike su da alhakin kowane makami da suka yi amfani da shi. A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da sakatare jiran na kungiyar NATO Jens Stoltenberg a fadar White House, yayin da ake kokarin samu jama ku gafarce ni. Wato a yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg a fadar White House, yayin da ake kokarin samu wanda zai gaji Stoltenberg din. A baya an shirya za a yi ganarwa ne a jiya Litinin, amma aka dage zuwa yau Talata sakamakon wasu dalilai. Duk da fadar White House ta ce wato makasudin ganawar shine tattauna batun babban taron kawancen manyan kasashe da ke tafi a watan gobe a Vilnius na kasar Lithuania, ana ganin wani batun da za a mai da hankali a kai shine na wane ne zai kasance sakataren kungiyar ta NATO, musamman a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a tarihi a cikin tsawon shekarun ta 74, yayin da kasashe ke ci gaba da fuskantar yakin da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine. A watan Fabrairu ne dai mai magana da yawun sakataren kungiyar ta NATO ya bayyana cewa Stoltenberg zai ajiye aiki da zaran wa'adin da yake kai ya kare a watan Oktoba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Za mu fara da Najeriya. Sanata Godswill Akpabio, tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom a yankin Niger Delta, ya zama shugaban majalisar dattawa ta 10 bayan da ya samu kuri'u 63, yayin da ya kayar da abokin takararsa Sanata Abdulaziz Yari wanda ya samu kuri'u 46. Kan haka ne wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan yankin da ma mazauna yankin daga birnin Port Harcourt.
So with the personality involved being Godswill Akpabio, we have had him as a governor in Akwa Ibom State and the whole world was coming to Akwa Ibom State.
Wannan tana cewa ne sunana gifted. Sanata Akpabio sananne mutum ne kuma kwararre, saboda haka mu ɗan yankin na Niger Delta mun san yayi gwamnati na tsawon shekaru 8 a jihar ta Akwa Ibom, sannan kuma ya kawo ci gaba da dama ta yadda duk inda kake a fadin duniya kana son zuwa jihar ta Akwa Ibom. Ina da yakinin cewa zai kawo ci gaba a sassa daban-daban na kasar, ba wai yankin na Niger Delta kadai ba.
It's not just going to serve the South people, it's not just going to serve the Akwa Ibom people, it's going to serve Nigeria.
Shi kuwa wannan yace.
To look at the pedigree of the candidacy.
Yana cewa idan ka duba matsayin Sanata Akpabio zaka fahimci cewa mutum ne mai dattako, haka kuma ya cika dukkanin sharuɗan da suka kamata na zama shugaban majalisar dattijai ta ƙasa. Da yake a baya ya yi gwamna a jihar Akwa Ibom kuma ya taka muhimmiyar rawa wanda ya sa ana girmama shi. Muna tsammanin zai kawo ci gaba wanda zai kawo haɗin kan ƙasa.
Bring about development and unity of the country.
Shi kuwa wannan da ke da suna Chinedu ya ce.
Chinedu Emilize, I want to believe if they should make Akpabio the Senate President, they do.
Yana cewa ne sunana Chinedu, lalle zaben Sanata Akpabio shugaban majalisar dattijai ta ƙasa ya nuna an samu daidaito a demokuraɗiyyar Najeriya. a shekara ta 2023. Wannan zai nuna cewa ya kamata komai za a yi a sa kishin ƙasa tun daga farko. Muna tsammanin canji mai ma'ana, kuma canji wanda zai bambanta shugabancin da ya gabata.
Ni ne Alhaji Hamza Abdullahi, marafan Imo State. Dukan mu ɗin duk wanda ka tambaya nan da nan kudu da arewa, duka kana ji an ce Allah ya sa dai a ba wannan gwamnan Akwaibom wannan mukami tunda an ba shi, wallahi mun ji daɗi.
Kawo yanzu dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan zabe. Profesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya.
Za mu iya ganin cewa duk lokacin da za a yi zaɓen shugabannin majalisa, bangaren dakawa musamman shugaban ƙasa da jam'iyya, sukan zamo ba su da sukuni sai su tabbatar da cewa wanda yake goyon bayansu ko kuma wanda suke da ra'ayi da shi shine zai jagoranci majalisa. Kuma wannan ya faru asali, ya samu asali ne tun daga 1999 lokacin shugabancin Olusegun Obasanjo zuwa sauran shugabannin ƙasa da aka yi bayansa. Zai iya wahala mutum ya iya faɗin cewa ga abin da zai faru, sai aka kama dudayin su 'yan majalisar kansu da kuma sabbin shugabannin da suka zaɓa da kuma irin mu'amalar da aka tsalla tsakanin ita majalisa da kuma ɓangaren dattawa.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato. A jihar Kano da ke Najeriya, Honorable Jibrin Ismaila Falgore ne ya zama shugaban majalisar dokokin jihar bisa amincewar daukacin 'yan majalisar su 40. A wani kware-kware biki na kaddamar da majalisa ta 10, sabon shugaban ya yi alkawarin tafiya tare da dukkan 'yan majalisar domin ciyar da jihar gaba. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori na dauke da rahoto.
I, Jibrin Ismaila Falgore, that as Speaker of Kano's House of Assembly,
a kawun majalisar dokokin Kano kenan, Alhaji Ali Maji yake rantsar da sabon shugaban majalisar wanda daga bisani ya ci gaba da jagorantar zaman majalisar na yau. Gabanin haka sai da sabon shugaban majalisar dokokin ta Kano ya bayyana aniyarsa ta biyayya ga gwamnati da kuma tafiya tare da dukkanin mambobin majalisar ba tare da nuna wariya ba, kamar yadda yake kunshe a cikin lafazansa na rantsuwa. Bayan kammala zaman ne na nemi ƙarin bayani game da ƙudurori da kuma sigar da zai bi wajen jagorantar mambobin majalisar su 40.
Kofar mu a guri su kamar da na faɗa, wannan majalisa wanda shugabanci na kowa da kowa ne, duk memba ya zo ya kawo shawara da ta ce idan mai kyau ce kuma mai daidai gane ba ya zo ya faɗa, insha Allah wajen kuma duk abin da ya faɗa za mu karɓa za mu yake. A shirye muke ba gwamnati haɗin kai domin mu ga cewa mun ji da wannan jiha gaba.
Honorable Jibril Ismaila Falgore kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar Kano. Honorable Abdul A. Abdulhamid, wanda ya yi wa majalisar kome bayan hutun shekaru 8, ya kawar da hasashen da wasu ke yi cewa la'akari da yadda aka gudanar da zaben shugabancin majalisar ba tare da kada ƙuri'a ba, akwai yiwuwar majalisar dokokin Kanan ta 10 ta ƙara zama 'yar amshin shata.
Ai, ba magana ce ta amshin shata ba. Muna kyawun da cewa babu wani abu da za a kawo zauren majalisa na san rai. Duk abin da za a kawo, za a kawo domin cigaban Kano, sannan kuma a shirye ba da gudunmawa domin a samu wannan cigaba.
Naka ba sai kun bincika ba?
Za mu bincika, amma mun tabbata kan cewa ma kafin a kawo mun tabbata akwai tuntuɓa tsakaninmu, wanda kafin a kawo ƙuduri mun tabbata mun san me za a kawo. Wanda kan an kawo wani abu ne wanda da mun san da zuwansa, kuma insha Allah za a yi abin da ya dace.
Jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano na da jimlar mambobi 26 a zauren majalisar, yayin da APC mai hamayya ke da 14. Amma Honorable Garba Gwarmai daga mazaɓar Gari da Tsanyawa ya ce yawan 'ya'yan NNPP a zauren majalisar ba zai ba su damar yin cinye duba a dukkanin al'amuran da aka kawo majalisar.
Kamar yadda ka sani, a wannan halin da muke suna buƙatar muna buƙatar su, tunda ba su da tusat. Akwai abubuwan da dole sai da mu za su, akwai abubuwan kuma da lallai da mu ba. To idan sun ba suna so samu zauna lafiya, samu cigaba, to kaga suna buƙatar mu. To tunda suna buƙatar muna buƙatar su, kowa zai riƙa rarrahin kowa domin cigaban jihar Kano da shi ban majalisar a kanta da dokokin jihar Kano. Yayin na fahimci adawa shi ne ɗora gwamnati a kan saiti. Duk wanda yake neman cigaba zai suwa ɗora a kan saiti in yayi ba daidai. To da haka idan gwamnati ta zo da wani abin da muke ganin zai cutar jihar Kano, za mu ja hankalinta domin ta tsaya tsayin daka domin a tabbatar an yi al'umma adalci an kuma kawo cigaba a jihar Kano.
Sauran waɗanda aka zaɓa sun haɗa da Honorable Muhammad Bello Batutu a matsayin mataimakin shugaban majalisar, da Honorable Lau Hussaini shugaban masu rinjaye, da Honorable Labaran Abdul Madari shugaban marasa rinjaye, sai Honorable Ayuba Labaran Drum a matsayin mataimakinsa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin mu je ga rahotonmu na musamman, kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman inda wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ya duba mana matsalar rashin tsaro a jihar da kuma yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Ga rahoton dai.
A yanzu haka dai lamarin taɓarɓarewar tsaro na ƙara ta'azzara a jihar Neja da ke arewacin Najeriya, inda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ke ci gaba da gallazawa jama'a. Bincike da murya Amurka ta gudanar ya nuna akasarin ƙananan hukumomi da ke yankin arewacin jihar Neja da ma gabashin jihar na ci gaba da zama cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindigar ke cin karansu babu babbaka a waɗannan yankuna. Kuna wannan wani mazaunin garin Ukuru a karamar hukumar Mariga ya ce tun a ranar Juma'ar nan da ta gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindigar suka tarwatsa su suka ma fara kona gidajensu.
Wallahi 'yan bindigar tun daga jiya suka hito suka biyo ta garin Ukuru mashin 230 abin da muka kirga suka wuce suka shiga bobi matari har cikin Durgu. Je yanzu kuma wurin dawowa yanzu nan ma da nake magana da kai ina kallon sauran babura ba su gama hita ba, sun kone mana gida biyu da kanta daya, babu dakin da ba su fashe ba uku. Saboda haka shi yasa na kira muna korafi, muna ma tunanin kasar nan kaman ba gwamnati abubuwan da aka muna ya shi a kirga ya kai karo na tara ke ga suna shigo mu.
To yanzu wani hali kuke nan ciki yanzu kenan?
To gaskiya kusan garin ba kowa, duk mutane suna bisa dutse. Tun jiya yara ƙanana ba abinci, tunda babu halin a sauko a yi abinci ana tsoron matsalar su.
Jami'an tsaro ba su zo gurin ba?
Ba jami'an tsaro. Malam Mustapha kasan nan kamar ma muna tunani mu dai kamar a Nijar muke ba kamar ba ƴan ƙasa ba, ba mu tunani akwai jami'an tsaro a kasan nan.
To amma kamar sun kashe mutane ne koko sun dai kwashe kaya ne da kona wannan gidaje da kan?
Babu asarar rai dan ba wanda ya tsaya masu, saboda sun sha kashe muna. Muna da sama da mutum 40 da suka kashe muna, kaga mun san zahin su ba mu tsayawa yanzu. Wanda yake dawo makarin ya dauki ba dadi da su mu kashe, ni din nan nake magana da kai ina da raunin su.
A yankin karamar hukumar Wushishi ma lamarin guda ne, kamar yadda wannan mazauni Zungeru ya bayyana cewar tun a ranar Asabar da ta gabata 'yan bindigar suka fantsama a yankunan karkara na yankin.
Kan kaso muna dawowa suka kwakwanta a gefen titi Hagu da Zamfara, sai dai ka ji halin daga sa inda ta hito mu motoci wajen guda uku suka kayar, sun kashe ibo daya da wani direba dan kwado guda daya. To a ranar da yawansu su a daji suka kwana, har da kanina wallahi sai da safe suka dawo, kayan su su gaba daya na kasuwa sun kwashe. Wallahi irin bannin da suka yi sai dai a ce dai Allah ya sauke. Matsalar tsaro dai a yankin na namu ya tabarbare, yanzu ma gangadan suke kai harin babu sauki. Kuma in su zo watsuwa suke yi, wallahi jiya in ka ga yara ƙanana da mata masu ciki daga su sai zane a jikin su, yawancin su an kwashe su suna ta hannun su. Wallahi ba tsare abin da yi, sai dai mu ce Allah ya kawo mana sauki.
Babu jami'an tsaro ne a wurin?
Eh, tashin katako sojoji sun zo, amma yawancin algalibin da suka yi duk yanayin turka na mutane da suka kwaso za su gudu da su kawai suka ta buɗe wuta. Yanzu haka in ka bi hanyar ta gina akwai yanayi na turka kusan guda tara suna nan mushe a kwakwance, wa'inda yake mutuwar su da halbi, halbi aka bar suka mutu ba wani barawo da aka samu gawanshi. Wallahi muna neman gudunmawa tsakani da Allah cikin wannan wannan lokaci kan manoman mu yawanci duk su dawo gari wallahi muna neman gudunmuwa abin ya tabarbare abin ya lalace
wani jami'in tsaro na yan banga da ya bukaci a saka sunansa a karamar hukumar Rafi ya ce waɗannan yan bindiga sun tarwatsa garin Zara ta karamar hukumar Rafin sannan suka kora mutane suka yi sansani a garin
na farko dai an kashe wajen mutum 13 ranan juma'an kuma sun kashe mutum 3 wanda ya samu labari kaga sun zama 16 washe garin Asabar wasu suka wuto ta tungan makeri zuwa Shamiyambu zuwa wajen Iriya daga nan suka biyo ta Ashuwa suka shigo tungan Bako nan suka yi abin da za su yi amma labarin da na samu an ce sun kashe mutum daya suka fito ta nan suka zo kawon Uregi daga nan suka biyo zuwa Kwanan Mariga daga Kwanan Mariga suka tsallako suka fara hada shanu a tsakanin babban gona da tashar Bala da suka hada shanu suna son su koma shine Allah ya kawo sojoji da sojojin yankin Rafi suka zo da na yankin Dehi suka yi masa ruwan wuta nan sai suka canza hanya suka koma baya da gudu shine suka biyo wajen Gandari suka zo Zaguwa da suka zo nan duk suka hada shanun da za su hada suka biyo ta nan suka zo gidan Gwaji amma san kwashi wasu suka zo Hara ko suka je can wajen kurmin giwa duddin suka haɗu suka biyo wajen unguwan Bargawa
amma wai me ya kawo su ne yanzu ana ganin abin ya ɗanyi sauki me ya kawo abin ya ƙara ta'azzara kuma yanzu
to wallahi Allah masani mu yanzu duk abin da muka haɗi mun haɗa gariya tunda ba su yi hira da wani ba daga nan da suka kwasa suka zo Allah ya taimaka sojojin aka sake kiransu suka buɗe wuta na wasu din Allah ya kubutar masu da shi wani sai dai tumaki wani shanun shi duka sun dawo wani kuma samu yan kaɗan so masu yawan da ya san wuce da su ana haka rana a saurin don sai ga wasu sun hito mashin 237 a ranar Lahadi wato suka hito suka biyo ta local government ɗin Banji
a yanzu dai masarautar Kwantagora da ke cikin wannan yanayi na tashin hankali ta fitar da wata sanarwa da ke nuna al'umma a yankin su yi taka tsantsan wajen zirga-zirga musamman zuwa gonaki da kuma cin kasuwa nan ƙauye kamar yadda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barauma Azu na biyu yayi ƙarin bayani
to abin da ke faruwa mun samu labari ne cewa daga mutanen Katsina da Zamfara sun haɗa kai suna yaƙi da ta'addanci wanda yake shi ne sa wa'annan ƴan ta'adda suka banzamo suka bar wuraren nan suka shigo ta wuraren mu to da muka zo muka samu isalin sai ce ai irin wannan abun ya kamata a sanar da su ne idan za a yi irin wannan abun domin su ma mu ma mu tara nan wuraren mu to wanda kuma shi ba a sanar da su ba suka fara yin wannan abun to shi yasa na yi amfani da wannan dama na ce ga Allah mutane masu yin tafiya da manoma su dan takaita yi dan yi hakuri na dan kwana biyu tukunna mu ga abin da Allah zai yi tunda an riga ana daukan mataki akan wa'annan mutanen to gara su yi hakuri tukunna dan kwana biyu zo aku mu ga abin da Allah zai yi ba wai an ce a kada su je su noma bane ko kuma noma bai yi a'a an ce su dakata ne dan su dan bada lokaci kadan mu ga irin takarar da su jami'an tsaro za su yi akan wannan abin da ke faruwa
Hukumomi a matakai daban-daban na jihar Niger sun ce suna kokarin shawo kan wannan lamari. Alhaji Usman Katako shine shugaban karamar hukumar Rafi ya ce suna hada hannu da jami'an tsaro akan wannan matsala.
Kamar yanzu haka in ka je sojoji suna wurin tun daren jiya zuwa yau sojoji suna wurin kuma shi ka san sha'anin masu bandits din nan abu ne wanda yake wani lokaci sai kaga sun dauki wani samfuri za ka ga wani lokaci da bindiga wani lokaci za ga sun sa maka kaya kaman salihai amma kuma da bindiga a boye to abu ne dai muna nan mun ga mu jami'an tsaro kuma ana gayawa Allah muna fata wannan abu zuwa gaba zai zama tarihi
tene dai masu sharhi akan lamuran tsaro a jihar Niger suka ce daukar mataki mai karfi a wannan yanayi na yan bindigar yana da matukar muhimmanci a daidai wannan lokaci da damana ta kankama Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da karon ƙarshe na kofin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger karo na 48 da waka na ƙarshen makon da ya gabata Stade General Sene Kunce na Bamirnya Mai inda aka kara tsakanin AS Guard National du Niger da AS Douanta Custom dukkansu na Bamirnya Mai bayan sama da mintuna 90 ana gogawa ƙungiyoyin biyu sun tashi kunnan doki ba wanda ya ci ƙwallo daga nan sai aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida inda AS Guard National du Niger ta yi nasara da cibiyar da hudu wasan dai ya wakana gaban shugaban kasa Muhammad Bazoum da Prime Minister Umudu Muhammadu da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umaru inda daga karshe shugaban kasa ya baiwa AS Guard National du Niger kofi da sefa miliyan 20 wannan dai shine karo na uku da AS JNN ta lashe kofin kwallon kafa na wannan kasar su ko ƴan wasan kwallon kafa na jamhuriyar Niger ƴan kasa da shekaru 23 na kasar Morocco tun ranar 10 ga wannan watan na June inda suke ci gaba da yin atisayi domin kimtsawa shiga kwambalar kwallon kafa ta nahiyar Afrika ta ƴan wannan aji ƴan wasan za su gudanar da wasannin sada zumunci guda biyu da kasar Guinea Conakry a ranar 16 ga wannan wata na June kamin ƴan kwallon na jamhuriyar Niger ƴan kasa da shekaru 23 su goga da Congo Brazzaville a ranar 19 ga wannan wata na June ku dai san cewa kofin kwallon kafa na nahiyar Afrika na ƴan kasa da shekaru 23 zai wakana kasar Morocco daga 24 ga wannan wata na June zuwa 8 ga watan July da Allahu ya kai mu shi ko dan Niger din nan mai suna Adamu Jibo dake bugawa club din AS Nijelek na Wambrinya Mai ya rataba hannu domin bugawa kungiyar kwallon kafa ta kasar Moldavia Sheriff Tiraspol har tsawon shekaru 3 masu zuwa dan wasan shine dan kasar Niger na biyu a yanzu haka a cikin wannan kungiyar bayan mummuni Adamu Daranko ita dai kungiyar Sheriff Tiraspol ta kasar Moldavia ita ce zakaran kakar bana ta kwallon kafa ta wannan kasar kuma ita ce ta lashe kofin kasar na wannan shekara da kwallon kafa a kasar Faransa an bude wani sabon babi na ja-inja tsakanin Kylian Mbappe da kungiyarsa ta kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG dan wasan ya ce a wata wasika da ya aikawa kungiyarsa ba zai saka hannu ba a karin kwantaraginsa dake zuwa karshe a shekara ta 2024 bisa ga dukkan alamu dan wasan na sanar fice daga kungiyar ta PSG da ta shaka shi har sau 10 a wasannin League 1 na kwallon kafa na kasar Faransa a bana yayin da ta kasa tsallake zagayen 16 a wasannin zakarin Turai duk dai a wannan shekara dan wasan na cewa yayi hakan ne don kar Paris Saint-Germain PSG ta hasara domin tana iya sayar da shi gabanin kammala kwantaraginsa da ke iya sawar ya bar club din babu ko sisi a wasannin kwallon kondo na kasar America kuwa club din Denver ya lashe kofin wannan shekara ta kwallon kondo na NBA na kasar America bayan ya samu nasara a wasa ta biyar gaban Miami da lelei a cikin daren jiya da ci 94-89 a jimilla Denver ta yi nasara so hudu yayin da Miami ta yi so daya Haruna Mamman bako na birnin Kwadni Sasha Hassan muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga labarai a takeice
A ranar Talata nan ne wani babban jami'in ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka ya ce bangarorin da ke fada da juna a Sudan ba su yi amfani da damar da suka samu ba ta kawo ƙarshen fadan da suke yi daga tattaunawar shiga tsakani da Amurka da ƙasar Saudiya suka samar da ke da nufin ganin an kawo ƙarshen fadan baki ɗayansa kamar da yadda aka amince tun da farko. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gurfana a gaban wata kotun majistare ta tarayya a yau ɗin nan Talata a Miami ta Florida inda ya ƙi amsa laifuffukan da ake tuhumarsa da su na riƙe wasu ɗaruruwan bayanan sirrin gwamnati ba bisa ƙa'ida ba bayan da ya bar fadar White House da kuma ɗaukar matakan hana gwamnati karɓo su daga wurinsa. A yau Talata ne jami'ai a Pakistan suka bayyana cewa shirye-shirye sun yi nisa na kwashe dubban mutane daga yankin da wata mahaukaciyar iska mai
so masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Dadi Ballawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya.